أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na rana alhamis wanda ya daidai da 25 ga watan rabiul akhir hijra annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da 9 ga watan 11 miladiya ta 2023 domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda idan muku manta ba muna cikin Kitabul Hajj hadisi na karshe da muka dauka a baban shine hadisin Abdullah dan Umar wanda ya hakaito mana siffar hajjin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haji a hajjin shi ta bankwana wanda Abdullah bin Umar ya kawo mana wato labarin wanda kuma muka ce babban hadisi wanda ya shahara game da siffar hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine hadisi Jabir bin Abdullah kamar yanda bayani ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi kenan hadisi na gaba malai yake cewa al hadisu salisu wa thalathuna ba'da al mi'ataini an hafsata zawjin nabi sallallahu alayhi wa sallama annaha qalat ya rasulullah ma sha'anun nasi halu min al umrati wa lam tahilla anta min umratika fa qala إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر واتونا حديثي دقى خفصة ما تاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاكاو من شيدا تايمنا بياني غمدا حكونت وتتحللي غمدا أبني شاهي أيكن حجي يقوم أمرا عائشة يرد الله تتبتا أغريتا حفصة يرد الله تتبتا أغريتا تكيتي و ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma sha'anun nasi me lamarin mutane me halin mutane hallu min al'umrati wa lam tahilla anta wato sun huta daga umara ko kuma sun huta daga abin da ya shahi ihrami sun haje aikin su na haji amma kai ya rasulullah baka aje ba فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa inni labbattu ra'si Aisha anin yanda yake ni na sanya ma wato abin da ya shahi gashi na wani mai ko kuma wani abu wanda zai kame wato gashin shi idan aka ce da yace labbattu yana daga at-talbid ne larabawa sun kasance akwai wani abu wanda suke sawa gashin su misali idan suna so gashin su ya kame saboda abin da ya shafi kura ta tafiya ko kuma wani abu makamancin haka to na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga madina ya zo makka to hanya wanda yake ya dauko wato abin da ya shafi aikin haji zai zamanto akwai kura da abin da ya shafi wato wata zuha da wasu abu makamancin haka to wanda yake aikin haji kuma ba so ya aske wato abin da ya shafi kanshi wanda kuma mun sani yana daga cikin sifa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa gashin shi wani lokaci har yana zawa abin da ya shafi kafadin shi to shi yasa yace ya sanya ma gashin shi wani abu wanda yake kame gashin nashi sannan kuma yace wa qallatu hadi, sannan hade shi ya sanya musu alama. Idan aka ce at-taqlid daga abin da ya shafi qilada ne, ya kasance larabawa ko kuma lokacin hajji tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idan wato aka zo da layya ko kuma mu ce hadaya, ana sanya musu alama wadda daga ko ina ka gane ka ganta ka san cewa wannan dabba ta hadaya ce, ko da ku ka ganta a wajen harami ta gudu ta tayi wani waje, kinan zaka kamo ta ka maida ta harami saboda ta masu wato hadaya ce a yanka ta a can. To shine wato ake musu wannan qilada, ake sanya musu wannan abu, sawa'un a sa musu a wuya alama ko kuma a musu alama ta wuta ko kuma a sa musu alama a kafa. Sai yace fala uhilla hatta anha, dan haka ni bayya halatta in zamanto na aje umarata har sai na yanka a rana ta 10 wato ga watan Zulhijja kenan ranar sallah. Kenan wannan hadisin ya mana nuni kamar yadda muka gani a baya cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo Makka, yake cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya zo da hadayar shi kenan ya tsaya a ihramin shi har sai ran sallah tukun zai yanka, wanda kuma bai zo ba da hadayar shi to ya maida wannan hajjin tashi umara, kenan zai yi nau'i na wani nau'i daga cikin nau'uka na hajji, tamattu'i, zai yi tamattu'i. Ai shi sa muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo a shekarar da yazo hajji akai hajji kala nawa? Kala uku ga baki daya, wasu sun yi ifradi, wasu sun yi tamattu'i, wasu sun yi abin da ya shafi qiran. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ma duk wanda yazo, duk wanda bai zo ba da hadaya, ya maida wannan hajjin tashi umara. To sai daga cikin matan shi Hafsa, yarda Allah ta tabbata a gare ta, sai ta gani mutane duk sun maida hajjin su umara, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin ihrami. To shine tazo take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, ma sha'anun nasi hallu min al-umra wa lam tahilla anta ya rasulullah, yaya ne ne lamarin mutane? Naga mutane gabaki daya sun aje abin da ya shafi aikin su, sun maida hajjin su umara, amma kai ya rasulullah baka maida ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gayi mata sababi, ai shi tuntuni daman ya zo da hadayar shi, ya sanya musu alama, ya kame kan shi, bi ma'ana shi hajji da ya dauko direct zai yi hajji, kenan wani nau'i na hajji ne zai yi shi Annabi sallallahu alaihi wasallam? Ha, qiran. Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zai yi qirani, kenan anan ya nuna mana hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata hajji ce qirani Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, wanda kuma a tawagata su gabaki ɗaya malamai suke cewa kaɗan ne wanda suka zo da hadayar su, mafi yawa tamattu'i suka yi, mafi yawa tamattu'i wato suka yi sun maida ta umara. Shi yasa ai Hafsa har ta zo take tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, yaya ne lamarin yanda yake mutane sun aje kuma kai ya rasulullah baka aje ba? Kina wannan hadisin shi yake karantar da mu, yana daga cikin abin da hadisin wannan yake karantar da mu shine akwai halaccin mutumin da ya tahi haƙƙin hajji, kai niyya aikin hajji, sawa'un zaka yi ifradi daga nan ka tashi ka ce labbaik allahumma hajjan, ko kuma ka ce labbaik allahumma umratan wa hajjan, zaka yi qirani, sai ka samu kanka a birnin Makka, matukar baka je ba da dabbarka, sai ka samu kanka a can aka ce ma ai tamattu'i tana da falala da yawa aka kwadaitar da kai, to kana iya zaman to ka mai da wannan niyyar taka ta hajji da kafara ta koma umara. Kamar yadda nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban shi da suka zo daga Madina tare da niyyar mi suka zo niyyar hajji, sai ce musu mi su maida ta umara dukkan mutumin da bai zo ba da wato hadaye shi ba. Sannan kuma hadisin nan zan mu gani irin yadda mutane suka karbi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, da ma ya umarce su gabaki daya dukkan wanda bai zo ba da hadaya sai zamanto sun aje wannan hajjin ta koma umara, sun karba wato lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya musu umarni, wanda wannan ake so da man halin mutum mummuni. Duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza, Allah subhanahu wataala ya faɗi kaza, sami'na wa ata'na, mun ji mun bi, shine wato abin da ya dace game da wato mutumin da yake mummuni. Sannan kuma wannan yake nuna mana halaccin mace ko mata tana iya tambayar mijinta game da wani abu wanda ta gani ya saba ma jama'a da yawa, ta tambaye shi kaza dan me yasa ne kake yin kaza ko kuma dan me ya gayi mata dalili ko kuma wani abu makamancin haka ko hikima akan wannan abu kamar yanda nan Hafsa mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a hadisin nan zan mu gani halaccin yiwa dabbal hadaya wato alama sawa'un alama da za a mata darma mata wani abu a wuya ko kuma alama da suke mata ta wuta a jikinta amma idan ta wuta ce za a yi ana nisanta abin da ya shahi huskarta ko kuma alama da ake mata wato a kafarta wanda ita wannan alama yana daga cikin hikimarta kamar yadda muka ce dukkan lokacin da dabbar ta kusa daga wajen harami ta tsere kinan daga ka ganta daga ko ina ka san wannan dabba ta hadaya ce zaka dauko ta ka kai ta ina ka kai ta abin da ya shahi harami a yanka ta a can in kuma ka gane ta ta hadaya ce ka biyo bayan ta in kai miskini ne ka biyo a yanka a baka rabanka dama hadaya dama a taimaka ma abin da ya shahi wato miskinai da wanda suke wato mabukata sai malam yace al hadithu rabi' wa 30 ba'da al 200 an imran bin husayn radiyallahu anhu qala أنزلت آية متعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعنى وتونا حديثي كما نقبا حديثي لنا عمران بن حسين يرضى الله تتبت أغريش yake cewa unzilat ayatu muta'atin fi kitabillahi ta'ala wato aya ta muta'a ta tamattu'i na haji ta sabku a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sabku da ita wata aya ce shine fada Allah subhanahu wa ta'ala faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi sai yake cewa fa fa'alnaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muka yi aikin haji nau'i na tamattu'i tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa walam yanzil qur'anun bi hurmatiha alqur'ani bi sabko ba da haramcin cewa kada a yi tamattu'i walam yanha anha hatta mata haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi bahani akan yin tamattu'i har sai da ya koma ga Ubangiji subhanahu wataala fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a yace sai aka samu wani da ra'ayin shi yana hadan abin da ya ga dama menene abin da yake ya ga dama shine hani a game da abin da ya shahi wato mutu'a kamar yanda ya gabata wato a hadisi farkon kitabul hajj mun yi bayani akan wannan yace qala al-bukhari imam al-bukhari yace yuqalu innahu umar wannan wanda yake fadan ra'ayin shi shine wane shine umar bin khattab kamar yanda muka ce abin da umar yake hadi shine game da mutane yana hana su da yin tamattu'i saboda mi mun gane shi anan saboda mi saboda bayya su a lokacin a ringa barin ɗakin Allah subhanahu wataala Ka'aba babu masu ziyarta shi idan kowa yace a haji zai zo yayi haji tamattu'i da umara da haji gabaki daya a lokaci guda kinan kaga idan aka koma sai shekara za a dawo to amma dai sunna bata hana ba kai tamattu'i wannan ra'ayi ne da ijtihadi na Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa ina ce muku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuke cewa qala Umar qala Abubakar cewa na ce muku annabi ne yace a ringa ayi tamattu'i na haji kuce mini Umar ya ce kaza ai kaga fada annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a gaba kinan shi yasa nan yace fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a wannan ra'ayi ne na Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ruwaya ta muslim yake cewa nazalat ayatul muta'a ya'ni muta'atul hajj wato aya tamattu'i a haji ta sabko yace wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi tamattu'i walam tanzil ayatun tansakhu ayatal muta'atil hajj haka ba wata aya bata sabko ba wanda ta shahe yin tamattu'i na haji yace wa lam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata, annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana yin tamattu'i ba har sai da wato ya mutu. Kenan wannan hukuncin tamattu'i kenan shine hajji da umara a lokaci guda, cewa idan fada ta umar anan tambihi shine fada ce wanda ya kwadaitar yayi ijtihadin shi ne, amma ba wannan ba yake nuna cewa za a dauki fadar tashi a bar fadawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk lokacin da aka ce ma abu sunna ne ko kuma abu annabi ne yace, to abin da ya kamata kaji ka ce kaji kabi fada annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka zo ka ce wa a ku dari ka ku kaza ko kuma malamin ka kaza yace. Duk wani malami girman shi da martaba shi bata kai ba martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haka dole ka bar wata fada da ukulla qaulin inda qauli Muhammada, ka bar wata fada a lokacin da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada abu kaza, ka kama kawai ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk abin da aka ce ma annabi ne yace ayi, to koma menene la takhafu fillahi lawmata laim, kada ka ji zargin mai zargi a ringa ce ma kai mine mai yin kaza ko ku ne ɗan kaza ko kuma ku ne ɗan kaza, a'a ka dauka ka kama ka yi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace ai. Kenan shi yasa nan Imran yake ce mana ayan mutu'a, babu wata aya da ta sabko cewa ta shahe yin aya ta tamattu'i a haji, babu wata aya yin tamattu'i a haji sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bari ma dai addinin musulunci ayoyi aya ta tabbata game da abin da ya shahi yin tamattu'i wato ayin a haji. Kenan kuma a wannan hadisin zan mu gani cewa duk lokacin da wani abu ya zo sabani na fada annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya fi dacewa ga mutum musulmi ya bar wannan abin, yayi inkarin wannan abin, kuma kowane ne ana iya mishi inkari, sawa'un ka mishi inkari tunda nan sahabbai ne, Imran bin Husayn sahabi ne, Abdullahi dan Abbas sahabi ne, Umar sahabi ne, junansu yake ma junansu raddi, amma dai wani irin raddi, raddi da hikima da dalili, ba raddi irin na zage-zage da cin mutunci ba. Saboda fitinar da take zamanin mu wannan shine zaka gani mutum ahlus sunna yayi wani kuskure akan wata mas'ala ko yayi wata fatawa akan wata mas'ala akan kuskure, kai tsaye bi munasaba mutum ya zamanto ka kiraye shi ka yi mishi nasiha ko kuma ka kiraye shi ka sanar da shi mas'alar idan bai santa bane ba, zaka ganin kai tsaye mutum ya tashi yana mishi raddi da cin mutunci da wasu abu makamancin haka. Idan kaga wannan ba sunna bace ba ta magabata, magabata junansu yana ma junansu raddi, amma dai mine ta hanyar hikima ta hanyar daukan dalili, kaga nan yace fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a, yana nuni kenan cewa su suna kan bakan su fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shahi aikin haji yin tamattu'i. Fada ta Umar kenan wannan za a maida mishi kayan shi ijtihadi ne yayi, in ya samu ya samu lada biyu, in bai samu ba kuma ya samu lada ɗaya na abin da ya shahi wato ijtihadi. Sannan kuma wannan yake nuna mana munin sabawa abin da ya shahi sunna, bai dacewa a ce abu sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce wannan abu addini ne ko a ce annabi ya ce ayi kaza, kai ya zamanto ka saba mishi, kai ya zamanto ka saba mishi, bai dacewa game da abin da ya shahi musulmi yayi kokarin wato saba ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zo da shi. Haka kuma zan mu gani a cikin wannan irin yanda sahabbai suka zamanto suna riko da sunnar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kokarin sanar da wato al'umma wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda take, koda ko an samu sabani sakankanin su, wani yayi wata fahimta ko yayi wani ijtihadi, basu koma ga ijtihadin shi, a za su koma ga asali ga tushe shine fada ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ya kawo mana karshen wato wannan babe, kenan zamu shiga sabon babe. Malam yace babul hadi, wannan babi da zai yi mana bayani game da abin da ya shahi hadaya. Idan aka ce alhadi yana daga cikin minal hadiyya, hadiyya ita ce kyauta wadda kake ba mutum kyauta saboda kauna da kuma ƙara danƙon zumunci ko wani abu makamancin haka. To amma a shari'a idan aka ce alhadi ana nihin me, shine abin da ake kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, ko kuma abinda ake yin hadaya zuwa ɗakin Allah mai alhurma wato ita ce Makka ko kace harami domin wato kusantar Allah subhanahu wataala da shi na daga abin da ya shahi dabbobi na ni'imomi sune bahimatul an'am, sannan kuma tare da kyautatawa wanda suke mabukata da talakawa. Kenan shine zaka yi fasara wato abin da ya shahi hadaya a shari'ar musulunci. Hadaya wata kyauta ce wadda ake yi zuwa ga baitullahi alharam na daga mine daga bahimatul an'ami taqarruban ila Allah azza wa jalla wa ihsanan lil fuqara'i wal masakin. Kenan ita ce ake ce ma hadaya. To wannan baban zai yi mana bayani game da hadaya. Ita hadaya ta kasu nau'i guda uku ko kuma guda hudu. Akwai hadaya wadda take wajibi ce. Hadaya wadda take wajibi ce ita ce misali mutumin da ya zamanto yayi mi yayi haji tamattu'i ko kuma yayi haji qirani. Idan kai haji tamattu'i wajibi ne ka bada hadaya. Idan kai haji qirani shi ma wajibi ne ka bada hadaya, saboda Allah subhanahu wataala yace faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi. Kenan wannan wajibi ne akan ka ka bada wannan hadaya. Akwai kuma hadaya wanda take saboda wani abu ne ya abu wanda ake kiranta da fidiya, sawa'un ka taba mahzuratul ihram ko mahzuratul hajj. Kenan zai zamanto ka bada wannan abun saboda ya zamanto ma kafara. Kenan shi ma zaka sai dabba ya zamanto an yanka ta. Sannan kuma akwai hadaya ta tatawwu'i, ta tatawwu'i ta nafila, ya zamanto hadaya ce kawai kasi aka tura ta Makka lokacin aikin hajji a yanka, kamar yadda zan mu zo mu gani hadisi wanda zai mana bayani akan wannan. To wannan nau'ika na hadaya, ko kuma ƙari kace hadaya wadda mutun yayi alwashi yayi bakance yayi nazar, kai ne kace duk ran da Allah subhanahu wataala ya kai ka hajji ko ya kai ka Makka sai ka sai dabba ka yi hadaya, to wannan wajibi ne tana nan kanka ta bakance ce wanda ka dora ma kanka. To wannan shine abin da ya shahi wato hadaya. Sannan wannan hadaya daga cikin su akwai wanda idan kai ya halatta ka ci nama, kamar misali wanda yake yayi haji tamattu'i an so ma ya ci naman daga abin da ya shahi abin da ya yanka, kai haji tamattu'i sai ka hudda hadaya ka sayi hadaya, to idan aka yanka ka ci wato daga naman wato wannan dabbar taka ta hadaya, ko kuma wanda yayi qirani. Amma wanda yayi fidiya shi kuma bai halatta ya ci. Misali kai ne ka taka wani mahzuratul hajj sai fidiya ta kama ka, dole sai ka sayi dabba ka yanka, to wannan dabbar idan ka yanka ta malamai suka ce bai halatta ka ci, sai dai ka je ka bada ta sadaka. Haka wanda yayi haji wanda yayi wato hadaya ta abin da ya shahi bakance ko mu ce addawal, to shi ma bai halatta ya zamanto ya ci, sai dai ya bada ta abin da ya shahi wato sadaka. Sai malamai yace al hadisul khamis wa thalathuna ba'da al mi'ataini عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدتها أو وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. فتونا حديثي دقى عائشة يرجى ألا تثبت أجريت تكيتشوا fataltu qala'ida hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace ta tufke ta yi tufkata wato rataya na hadaya annabi sallallahu alaihi wasallama bi yadayya da hannayenta, summa ash'artuha wa qalladaha aw qallattuha, sannan ya zamanto ta darma musu ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya darma musu an samu kokonto daga wato mai ruwaya. Tace summa ba'atha biha ila albayt, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wannan hadaya gabaki ɗaya zuwa wato abin da ya shahi Makka zuwa Ka'aba. Wa aqama bil madina, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamna a Madina. Tace fama haruma alaihi shay'un kana lahu hilla, babu wani abu wanda ya haramta a gare shi wanda da a ce wanda mai ihrami idan ya sa ihrami cewa idan yayi abu kaza haramun ne ko kuma yana daga cikin mahzuratul hajj, ko me ya ci gaba yanda yake yi ya aika wannan abin da ya shahi dabbobi zuwa ga abin da ya shahi Makka. Yana wannan hadisin shine tarjumar shi, yana mana bayani game da hukuncin wato abin da ya shahi aika hadaya da kuma abin da yake kan wanda ya aika. Babu laifi kamar yadda muka ce akwai hadaya ta wato tatawwu'i. Misali hajji ta tashi, za a yi hajji sai ka sayi dabbobi ka ce a je Makka a yanka maka hadaya ne, ko kuma ka ba wani kuɗi ka wakilta shi ka ce idan ya je ya sayi hadaya a Makka a yanka maka. Duka wannan ya halatta, saboda shi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi. Aisha take cewa fataltu qala'ida hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wato ai ta tubki. Me yake ce ma tubki? Kamar ka ce ka saka wata igiya. Qala'id sune wato rataya, abinda ake ratayawa na wato sarka ko kuma wanda ake ma dabbobi, kamar yadda bayani ya gabata. To ita ta tubka su da hannayenta na hadayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya tura su zuwa ga abin da ya shahi Makka. Shi yasa tace biyadayya da hannayenta, tace wa qalladaha aw qallattuha, yanan nan kokanto ne aka samu daga mai ruwaye cewa shin Aisha da ta tubka wannan rataye ita ta je ta daddar mama duka hadayoyin da za a tura, dabbobin da za a tura, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi? Ala kulli hal dai wato ita ta ce ita ta tubka su anan. Take cewa summa ba'atha biha ila albayti, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ta ila albayti ay ila alka'aba, yana ni ana nihin kenan ya aika ta zuwa ga Makka. Tace fa ma haruma alaihi shay'un kana lahu illa, da ya aika su babu wani abu na abin da ya shahi mahzuratul hajj wanda za a ce suna kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne a shekara ta 9 da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tayi ba hajji, ya tura Abu Bakar yarda Allah ta tabbata a gare shi. To saboda girmama abin da ya shahi dakin Ka'aba da kuma girmama abin da ya shahi sha'air na musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sayi dabbobi aka tura. Wanda kamar yadda muka ce ya halatta a sayi dabbobi ka tura ka je ka ce a yi maka hadaya a can. To Aisha da za a tura ita ta yi musu wato abin da ya shahi ratayar wannan, ta yi musu alamar wannan. Anan malamai suke cewa babu laifi kaga miji ya sa matar shi aikace aikace. Wanda da yawa akwai asar na magabata, zaka ga matansu suna mazan su suna sa matan aiki aikace aikace, ba irin wasu su zo su ce a ɗaya kuke aiki, he dai ka nemo mata ila aiki ta ringa ma aiki, ita ba aiki ba ka kata. Kaga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sa iyallai su muku wani aiki wato abin da ya shahi a gida. To Aisha dan ta tabbatar da wannan tace da itkan ta mata rata ya musu wato a wuyayiwan su aka daddar mama wato dabbobin. Sannan sai tace summa ba'atha biha ila albayti, aka tura su zuwa ga wato Makka. Wa qama bil madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamna a Madina. To fa ma haruma alaihi shay'un kana lahu hilla, ba a ce ba tunda Annabi zai yi hadaya, tunda akwai wata fada wadda wasu malamai suke ganin cewa idan ka sayi dabbobi ka tura za a ma hadaya a Makka, to kai ma duk abubuwa wanda suke na wanda ya shiga ihrami kai ma baka yi su ba, irin abin da ya shahi aski kai ma shikenan baka yi ba. Cire kwarce kana nan da magarama a ce baka cire kwarce ba tunda ka tura hadayarka, baka aske kai ba tunda baka sanya turare ba, baka kusanci ba iyallanka, duka wannan abubuwa. Shi yasa sai Aisha ta yi mana bayani ta ce fa ma haruma alaihi shay'un kana lahu hilla, to babu abin da ya zamanto ya haramta a gare shi tun kafin ya zamanto yana cikin hilli bai sanya bai tura ba wato wannan hadaya ba. Ina wannan yana nuna mana halaccin yi wa su dabbobin alama, dabbar da za a mata da za a yi hadaya a yi mata alama, haka kuma halaccin a tura dabbobin wannan zuwa Makka. Kaga wannan ita ma tana daga cikin sunna mahjura. Zaka gani da turawa da tahiyya, kamar yadda a wannan darasin da ya gabata muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da dabbobin shi zuwa ina? Zuwa Makka. Da dabba nawa yazo? Dabba 63. Sannan Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yazo mishi da dabba 63, 37. Dabba 100, raƙumi 100 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka. To ka gani yanzu babu sunna irin mutun zai dai haji ya sayi dabba shi da zai yanka ya tafi da ita. Sai dai in akwai jirgi mai daukan dabbobi kuma wannan ya atara su, su ma a yi musu wato ball na musamman na dabbobin da za a kai a yi wannan. Mafi yawa mutane kowa ya koma a Makka ake sayi wato a yi abin da ya shahi hadaya, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai zawwa suka yi da su. sannan kuma mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama dabba 100 ya yanka 100 raqumi 100 yanzu raqumi a irin wannan lokacin me arhani turwa san mil ko dai san mil me arhani turwa san mil ko dai san mil in ka dauka turwa san mil turwa san kuwa san nawa scientific 30 million to layyata 30 million annabi yayi to duk me kudin yanzu in ya tayi makka bakin shi sai wannan ta riyal 450 ne ko 500 bai ta wuce shi kasar haka zai sai yan to kaga ni duka an bar irin wannan sunnoni layya tana da lada da yawa hadiya tana da lada annabi bai tahi ba nan wannan hadisin da magani bai tahi ba fayi haji amma ya sai yi dabbobin aka tura a yanka to irin wannan sunnoni ya kamata mutane su ringa yi koda ko baka iya sayan da yawa ba daya biyu uku ko daya ka ringa sai kana turawa saboda yana daga cikin hikima ta yin hadayar wannan bancin girmama sha'air na abin da ya shafi musulunci shine taimaka ma wato bakin da suka zo harami wanda sun zo sun dukufa wasu sun dawo nan da ibada sun bar iyallansu wani bai da guzuri wani yana da wani bai da to wannan da wannan da a tattaimaka musu a basu ya zamanto sun samu abinci to shi yasa ake wato abin da ya shafi wannan hadaya kidan ka gani nan akwai halaccin aika wato ita hadaye da kuma ayi mata alama zuwa ga abin da ya shafi wato Makka sannan kuma wanda ya aika hadaya ba zai zamanto ba a ce shi ma abubuwan mahazurat sun hau kan shi a shi zai zamanto yana iya yi abubuwan da dama kafin mai wanda ya shiga wato haji yake yi shi ma yana iya yi kenan tunda shi bai dau ba ihrami kawai ya aika wannan abubuwa ne domin ya zamanto ya yi sadaka zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan yake ƙara nuna mana irin karamci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda mu duba mu gani yanda yake sayan dabbobin bai tayi ba ya aika kenan wannan karamci ne na annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma akwai halacci na kai tawkilin wani ka wakilta wani akan wani lamarinka ya halatta ya zamanto ka wakilta ya zamanto ya tahin maka da hadiyar taka ko kuma in yaje can ya sayan maka duka wannan ya halatta baka ce ba dole sai kai zakkata yi kara a Makka ka je ka sai sai ka je ka yi ta neman karan ma har lokacin hajjin ya zamanto ya wuce baka samu ba wato inda kara take kenan babu lahi in ka wakilta wani kana iya ka wakilta wani kamar yanda na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da yace wakiltawa yace aje a yanka su a can kina wannan duka yana daga cikin abubuwan da wannan hadisi wato yake karantar da mu malam yace al hadisu sadis wa thalathuna ba'da al mi'atayn an aisha radhiyallahu anha qalat ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanama wato wannan hadisi shi ma riwaya ce daga aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama aika hadayar da yayi to ya aika al-ghanam sai aka ce al-ghanam sune kananan dabbobi kenan sha karkara kankanan dabbobi a irin su tumakai irin su awaki kenan sune ake ce ma al-ghanam kenan wannan yake nuna mana annabi me yake yawan aika in zai da me yake yawan laye shi da raqumma ake to shi yasa malamai suka ce kai da raqumi yahi kai da saniya kai da saniya yahi kai da rago kai da rago yahi kai da dan akuya to haka tartibin su malamai suka ce akan abin da ya shafi falala to amma kuma ba laifi bane ba idan kai hadayar da kananan dabbobi shi yasa nan Aisha wato take gayi mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanama wani lokaci an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wato kananan dabbobi wato zuwa ga abin da ya shafi Makka dan ya zamanto an yi wato hadaya da su a can kenan shine wannan Aisha take karantar da mu malam yace al hadithu sabi'u wa thalathuna ba'da al mi'atayn an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan yasuqu badana فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك wato wannan kuma ruwaya ce daga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yaga wani mutum yasuqu badana yana jan wata wato wani raƙumi idan aka ce badana ana itlaqin shi game da abin da ya shahi raƙumi sawa'un raƙumi namiji ko kuma raƙumi mace malamai suka ce an kiraye shi da badana saboda girman shi saboda girman shi minal badan saboda girman shi ake ce mishi wato badana yace faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi irkadha ai ka hau wannan taguwa ka hau wannan wato ka hau wannan raqumi mana faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi mutum yace innaha badana to me yake ni da innaha badana hadaya ce saboda an yi itlaqin al-budun da abin da ya shahi hadaya can Allah subhanahu wataala yake cewa mine wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair kina kaga innaha badana ta warko da yace mishi da yace yasuqu badana yana nemi yana nihin raqumi nan kuma da yace mishi innaha badana yace ai layyaci saboda su a jahiliya su suna ganin layya bai dacewa ya zamanto layyaka ka hausa manta ko kuma kai amfani da ita kamar yanda zan yi bayani faqala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara ce mishi yace irkabaha ka hauta sai Abu Huraira yake cewa fara'aituhu raqibaha yusayiru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na gani shi ya hauta yana tahiyya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lafazi yace qala fi thaniyati aw ath-thalisa sai da ya maimaita mishi yace mishi irkabaha shi kuma yace ma ya rasulullah innaha badana fa qala irkabaha qala innaha badana to nan zan mu gani yana ma malamai suka ce inkari ne yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mene neman tabbaci ne wasu malamai suka ce a'a yana neman tabbaci ne shin ya halatta ne ya hauta alhali tana abin da ya shahi abin layya ya hauta shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi irkabaha waihak aw wailak waihak ko wailak ana gain kalma ce wanda ake gai ga mutumin da wato ya fada cikin halaka sai a ce wailak kai canka ka hauta mana wanda ya fada cikin misali a ce halaka da gangam kuma kalma ce ta abin da ya shahi addu'a da kalma du'a'iyya kamar yanda larabawa suke cewa to nan ya mana bayani kenan kan hukuncin hawan abin layya ba ka kama ba dan akuyanka ka kama shi da kara kuma ka ce ka hawo ba ya halata ka a'a in bukata ta kama yanzu misali shi ya dan janyo raqumin shi za ta yi makka daga Madina zuwa makka kilometa nawa 450 to 450 a kawo zakku yoyan kwana 10 ko 10 wanda yanzu zamani ya zo alhamdulillah jirgi nan da nan in mota ce nan da nan ka dai shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ga ka ka janyo taguwa kuma kana tahiya a kafa kenan ka hauta ka rage tahiya ka tai shi kuma he yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa wannan talayyen shi ce shi sa yace innaha badala ai talayyen shi ce wanda zai yi hadaya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da haka nan yace mishi wato ya hau wato saman kenan shine Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi ya hakaito mana wannan abu da ya faru da shi da wannan wato abin da ya shahi sahabi da Annabi sallallahu alaihi wasallama kina a hadisin wannan shi ma zan muga halacci ya halatta mutum yayi amfani da wato wannan abu na layya misali ka hau saboda wata darura ko wani abu makamancin haka babu laifi akan wannan sannan kuma zan muga ne akwai karfafawa da tsoratarwa game da mutumin da yake nema ya saba ma abin da ya shahi sunna ko kuma wani abu min babi ta'dib a tsoratar da shi kaga na Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya kai yana ce mishi wai haka kai canka ka hau wannan abin aka ce maka saboda kuma akwai saba ma aqidar tasu waccan ta jahiliya ta cewa wannan ai ita an sallama ta bayyai zamanto wato an yi amfani da ita ko kuma an hausa manta ko kuma an tatsuno nan ta ko kuma wani abu makamancin haka kinan idan bukata da rura ta kama ka kai ne ka sallama wannan dabba fi sabilillahi misali ko kuma ka sanya wani abu waqafi waqafi ne ka sanya ka gina masallaci ko kuma ka gina wani fusul ana karatu sai zamanto gidanka ya rushe sai ka zo ka raba a cikin fasalin da ka gina fi sabilillahi ka hinka ka koma gidanka ko ka gyara to wannan ya halatta kenan shine malamai suke cewa ya halatta mutun yayi amfani da abin da yayi waqafi shi fi sabilillahi amma ba irin amfani ba kuma na baka bukata ko kuma wani abu makamancin haka ka ba ma Allah kuma kamar baka bada ba ka zo ka ce ka bada kuma ka dawo ka tare kenan ba irin wannan a inda rura ta kama kenan babu laifi ka je ka aikata wannan sannan kuma zan mu gani akwai saba ma mutanen jahiliya inda su bisa aiki da irin abin da ya shahi wato dabbobin wanda suka zamanto zasu yi hadaya da su ko makamancin haka nan haka kuma irin gaugawa ga amsa ma kiran annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaza kau sami'na wa ata'ana kai gaugawa ka bi haka kuma zan mu gani yanda larabawa suke girmama abin da ya shahi sha'ira ta min sha'airillah kaga wannan hadaya ce saboda girman ya ba ma ubangiji subhanahu wataala yake cewa ba zai hau ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gallaza mishi tukunya zamanto kuma wannan ya amso asali tun daga fada Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub idan dole wani abu wanda yake sha'ira ce ta musulunci dole abin da yake kai musulmi kai mummuni ya zamanto kana wato girmama wannan sannan kuma zan mu gani a wannan hadisin daukan ruhusa idan sauki yazo shari'a ka dauka ba rishin imani bane ko a ce baka da imani imanin kai karagegge ne kai kana bin sauki a'a sauki ne ubangiji ya kawo sauki ne shari'ar musulunci ta kawo ya halatta mutun ya zamanto yayi amfani da wannan sauki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi mana a hadisi cewa Allah subhanahu wataala yana so idan ya bawa bawa sauki yazo da wannan saukin ya aikata wannan wato saukin sai malam yace al hadisu saminu wa thalathuna ba'da al mi'atayn an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم بد أن أقوم بدنه وبدنه يسا بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي جزارا منها شيئا قال وقال نحن نعطيه من عندنا وتونا حديث شيما رواية تلك علي يرجع الله تتبتع أجريش يكتوا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم واتو منزان الله صلى الله عليه وسلم يا أمرتيش أن أقوم على بدني على بدنه دي أوكي يجاورن تلمرن واتو أبن دي شاهي حديوين حدي دزي النبي صلى الله عليه وسلم سيوكل التعالي يرضى الله تتبتا أغريش عكم ونم كلارس يتي وأن أتصدق بلحمها سنن يا أمرتيش دي صدقا da namanta wa juludiha da hwatotinta wa ajillatiha da rigunan da ake sama dabbobi ajilla shine irin riga da ake ma raƙumi ko dawakai saboda tsananin zahi ko tsananin sanyi zaka ga suna musu wasu ɗan riguna a sa musu a jiki saboda ta dan kare su daga abin da ya shafi sanyi ko wannan to duka da rigunan da abin da ya shafi hwatotin dabbobin da abin da ya shafi wato naman Ali yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya wakilta shi yayi sadaka da su yace kuma wa Allah utiya jazzara minha shay'an sannan kuma daga cikin naman ko hwatotin ko kuma rigunan da aka ma dabbobin wannan yace kada ya ba ma wannan mahaucin komi a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu nu'tihi min indina mu zan mu bashi daga wajenmu kenan wannan hadisin shi kuma zai mana bayani akan wakilta wani game da abin da ya shahi hadayarka da kuma rarrabawa kamar yadda a wannan zamani mafi yawa haka ne wato ake yi idan an tayi haji saboda jama'a sun yi yawa zaka gani mafi yawa a tawagar da aka tahi in tawaga ce ta agency inda kuka tahi zaka ga an wakilta umma wani daga ciki ko shugaban da yake tahiya an ya wakilta wani wanda zai je gabaki ɗaya duk wanda ya bada a so mishi hadaya a je a so a yanka ya zamanto an tabbatar da wannan to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta Ali wanda mun gani annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo hadaya annabi shi ya yanka guda nawa guda 63 da hannun shi, adadin shekarun da ya a duniya. Wannan raƙuman na 30 million da annabi ya sayi, shi ya yanka guda 63 da hannun shi. Sai wakilta Ali ya ida sa mishi tsoron, ka kuma wannan hadisin ya ƙara nuna mana da wakilta shi ya ida sa mishi kuma ya kula da raba naman da watotin da rigunan, kuma wanda aka kirawo yayi musu hida, yayi hidan naman, ya yanka, yayi hidi, ya gyara naman, kada a bashi komi a cikin naman a ce shi ne sakamakon shi. Ka san mu a nan layya wasu suna ɗan dubara, idan aka zo layya sai su ce to kai wanda ka musu aiki a gaba kada fata nawa za a cika ma, a'a, layya da hadaya wannan ba a saida su, ba a wannan, sai dai ka bada sadaka, idan ka bada sadaka ko kyauta, in shi ya dace ka bashi saboda miskini ne misali, ko ka ce a'a to tunda ka mini yanzu a da naman layyan zan biya ka, to wannan bai dacewa, bai dacewa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu nu'tihi min indina, ai mu daga wajen mu zan mu bashi. Wannan kuma ya faru ne kina a hajjin bangwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shekara ta 10 da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam. Kina idan ka zo ka wakilta wani yayi maka yanka, sakamakon shi ba a cikin naman yankan layya ba, ba a cikin naman na hadaya ba, haka ba fata hadaya ba, haka ba wani abu ba wanda yake da alaka da wannan hadaya, sai dai ka biya shi daga aljihunka. Kinan daga aljihunka ka biyo ka huddo ka bashi cewa wannan shine sakamakon aikin da ka min. Sannan kuma in yana daga cikin mabukata wanda zaka bashi naman ko kuma ka bashi fata a sadaka, kinan sai ka dauka ka bashi, wannan babu laifi. Amma ya zaman to ka biya shi da shi, wannan shine wato bai halatta. Kinan shine wannan hadisin yake karantar da mu cewa halaccin yin hadaya da halaccin wakilta wani wato a yin a wajen tasarrufi da rarraba naman, kuma abin da ya dace ya zamanto naman kayi sadaka da wasu. Sannan kuma kamar yadda muka ce yana daga cikin wato abin da sunna ta karantar cewa ka ci daga naman hadayyarka ko layyarka. Inza Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga taguwan nan ɗari, sai ya ce to kowace a ciro tsoka guda guda, ba a ce ba taguwa ɗari ya ka ci naman taguwa ɗari, dabba ɗari ya zaka iya cin nama, ka san ba ka iya ci ba, dan ka zurfafa. To sai ka ji yadda annabi ya yi, ka je ka yi layya da raƙuma ko shanu guda 20, ka ji sunna ta ce ka ci daga naman, ka ce kowace sai an yanko nata ka ci, an gasa ma an soya ma, idan aka soya aka gama ai ba ka iya ware na wannan dabban ne ko na wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam yasa kowace aka ciro naman ta, sai aka dafa shi, aka gama aka dafa, sai annabi ya dauki roman ya sha. Kinan ya sha roman, ya sha naman ne duka gabaki daya. To kaga wannan dubara ce, in Allah ya maka wadata ka yanka raƙuma 5 ko raƙuma 10 alayya ko a hadaya, sai a cicciro kowanne, in ka saba a dawa maka yi ka sharo mu kai ma, ka ƙara ka yi sunna kuma ka ƙara wata sunna ƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. In kuma kai ka saba da brochette kowanne a cicciro guda guda a matsayin ka guda babba, kinan gabaki ɗaya kai ka zo ka gasa, ya zamanto ka ci wato wannan daga cikin dabbobin naka gabaki ɗaya. To kaga bakin wannan hoshi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗan yi ya ci, kina wannan roman kawai ya sha, sauran duka idan aka kai su sadaka kai, aka ba ma mawadata, aka ba ma afwan wato mabukata gabaki da. Kina wannan hadisin yana nuna mana wato irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya gabatar da wannan. Kuma sannan in falala Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda annabi a duka sahabbai kaga Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta. سي مالن يتي الحديث 39 بعد ال200 عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتوانا حديثي دغ زياد بن جبير يذا أن تتبتا غريش يكي تيوا رأيت بن عمر ya ga Abdullahi dan Umar kada ata ala rajulin ya zo wajen wani wato mutum kada anaha badanatahu ya durkusa wato raƙumin shi yanharaha zai yankata. faqala sai shi Abdullahi yake ce mishi ibasa qiyamun muqayyada laqumun nan naga tada shi tsiye kadarme shi kadarme kafa sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai wannan ita ce sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi kuma zai mana bayani yaya ake yanka raƙumi dabbobi irin su saniya da raguna da kawaki mun san yaya ake yanka su yaya ake yanka su za a kwantar da su a bangaren mi bangaren dama ko hagu bangaren hagu za a kwantar da su su fuskanci alƙibla an gane ko su fuskanci alƙibla sai a sa wuka a yanka kai bismillah to wannan kenan dabbobi to amma shi raqumi ya sha banban da su shi raqumi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ake yanka shi shine wannan hadisi zai mana bayani to Abdullahi dan Umar ya zo wajen wani mutum wannan kuma ya kasance Amina daidai lokacin da ake yanka yace kad anaha badanatahu anaha ay barakaha ya durkusar da wato raqumin shi yana haruha yana so ya yanka shi yana so ko mu ce ya soke shi a durkushe fa qala ib'athaha qiyaman muqayyada ai ta da wannan raqumin naka tsida shi tsiye ka darme kafar shi sanan raqumi idan za a yanka shi idan za a soke shi yanda ake mishi a sunna shine za a tada shi tsiye dan tada shi tsiye sai a darme kafar shi ta hagu a tsiye a darme kafar shi ta hagu sai a zo a soke shi to idan aka soke shi nan da nan zai iya faduwa ya zamanto wato ran shi ya huta da gaugawa amma sabanin irin yanda wato muke yi mu yanzu mafi yawa yanzu zaka gani wannan layyan mun tahi wannan misunanta a batuwar inda ake yanka zaka gani an durkusar da raqumin mafi yawa durkusar shi da shi suke sai ya zamanto an zo kuma da wuka sai a nemi nan wajen jijiye sai a nema wata wuka ce mai kaihi ce majini na wuce kawai daga an kaf wani kuma daga ta rita kawai kaga an sare ka nace to ni wannan yankan dai ban taba ga bayan da ake yi shi to mafi yawa kenan kaga ba haka ba sunna ta karantar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ta karantar shine idan za a yanka raqumi ya zamanto an tsida shi tsiye an darme mine an darme kafar shi ta hagu saboda a wannan tsayin da za a mishi idan a kwance yake ko kuma mu ce afwan idan a durkushe yake ba zai hutar rai zatta mishi wahala amma idan a tsaye yake nan da nan zai zamanto ran shi ya huta ya hwaɗe to shi yasa sunna ta karantar cewa idan ya zamanto za a soke raqumi to shi za a yi mishi tsiye ne a darme kafar shi guda kaga daga an darme kafa guda kawar hagu in ka zo ka soke shi kenan shikenan ka gama da shi nan da nan zai fadi ya zamanto wato ran shi ya huta kuma in ya so sai a zo a hede a wannan din shi to wannan na'am da shi raqumi ba sai ya fuskanci gabas ba ko ina mafi yawan malami suka ce saboda in ka ce wata rangwagwar maya za a yi diya eh saboda ai raqumi ba wasa ba sai tu kaga za a yanka raqumi ai akwai matsala amma a cikin dabbobi an ce saniya ita ce mai dan hankali saboda an ce in ka yanka guda a kusa fa in suna nan ko kuma a gaban wata to wannan hukan ka yanka ta za a sha kwan ba eh sai dai in ta sallama ka hi karhinta sosai to amma raqumi shi kawai soke shi ake amma su wannan za a fuskanci alƙibla da su a durkusar da su a kwantar da su a bangaren su na wato hagu sai ya zamanto an yanka su saboda ita dabba hillin ta shine ya zamanto an yanka ta illa wadda ta zamanto kuma ta farauta ce ka aika abin da ya shahi farautar ka ambaci sunan Allah to idan yaje ya kamo maka koda da yazo ya yi da mutuwa kana iya wato kaci kamar yanda wato sunna ta tabbatar addinin musulunci ya karanta ko kuma dabbar da ta zamanto misali wata akuya ko wata saniya ta zo ta sa kanta wajen cikin wani abu kuma aka kasa huddawa kuma daga ina ne yake yanka daga wajen wuya babu yanda zai to ya zai yanka ta ha yobe yankuwa duka wuyan ya shiga babu inda zaka yanka To shi yasa malamai suka ce to a irin wannan ita ma kana iya ana iya samun wuri wanda in an san idan an soke ta zatta yi da sa kawai sai a soke ta wanda kawai in an san daga an soke ta anan mutuwa zatta to sai a soke ta anan ta mutu sai a yayyanke in kan za a bari a cikin can ma a ci naman to wannan fa biha wa ni'ima insha Allah kenan nan zan mu tsaya nan muka zo kuma karshen wato baban da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.